أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة أكو دواتن زلقيدة shekara ta 2443 hijiriya wanda ya dace da 3 da watan 7 shekara ta 2022 miladiya namu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 70 daidai da izinin Allah madaukakin sarki kafin mu fara akwai al-imam wanda muka sani cikin sanadin hadisi na sahih al-bukhari yana ta yawan maimaituwa gare mu shine al-imam a'amash rahimahullahu ta'ala duk wanda ya lura yana ga muna ana yawan ambatan a'amash a cikin abun nan a'amash yana daga cikin manyan malaman hadisi yahya al-qattani yake cewa kana minan nusak yana daga cikin masu yawan ibada wa alamatul islam alama ne na musulunci shi karan kanshi kamar da yake cikin tarihi Baghdad Isa ibn Yunus yake cewa lam nahana walal qarnu allazi qablana mislahu da mu da qarnin da ya gabace mu qarnin da ya wuce ba sababu wanda ya taba ganin kamar a'amash yace wa ma ra'aytul aghniya wa saladin inda ahadun ahqara minhum inda al-a'amash ban taba ba ganin mawadata da sarakai a kaskanci a wajen wani kama al-imam a'amash rahimahullahu ta'ala ma afaqarihi wa hajatihi duk da shi talaka ne kuma mabukaci ne wakiwa yake cewa makasal a'amash qariban min 70 sana lam tafutu takbiratul ula al-imam a'amash babban malamin hadisi ya zamana shekara 70 ba ta bai taba samun ko kabara farko ba ta riga shi ba shekara 70 salloli guda 5 takbiratul ula ba ta kubuce mishi ba da shi ake yin ta a cikin salatul jama'a ya kasance mutun ne mai juri shu'uba yake cewa idza zukira al-amash idan an ambaci a'amash sai yace al-mushafur mushaf fa saddaqahu yace ai a'amash mushafi ne kaman matsayin mushafi yake a'amash ya bayyana mushi hadisi 400 hadisi 400 yake zubowa a muzakara guda kuma ba tare bai rubutawa wa kana fasihan lam yalhana kabu fasihi ne wanda bai taba yin kuskure ba tun da yake Allah ne shine ko kuskuren wasali a hadisi babu wanda ya taba kama shi duk a rayuwar shi gabaki daya sai wannan malamin shi ma da muna jin yawan ambatan shi al-imam Gundur yana daga cikin sunan shi ne Abu Muhammad Abdullah ibn Ja'far al-Huzali maulahu al-Basri ishtahara bi Gundur ya shahara da Gundur abinda dai muke so mu ga a cikin kissar shi yake da abun fa'ida ya kasance zauju wa kana shu'ba zauju ummihi shu'ba Allah mishi rahama shu'ba ibn al-Hajjaj mijin ma'aihiyar Gundur ne kenan Gundur agula ne na shu'ba shi yasa ya tashi gidan hadisi shi yasa kamar wannan mai littafin shi kan shi al-Imam Ibn al-Mulakin mulakin kin ba baban shi bane ba agola ya taho shi gidan ne a ago a matsayin agola ma'aihiyar shi ne ya bashi tarbiyyar da hayyai kai ga wannan abu amfanin da muke ci to ina kalu walam yanzu mu da mutun zai almoza wara sai ya sa sharadi ko da dade kar ta je mishi dan saboda maslaha bayar da ba a je mishi da agola ko daya ko biyu mutun yana koda mijinta ya mutu ne wadan rishin imanin zamanin koda a ce mijinta rasuwa ne yayi amma dan saboda rishin imani da karancin tawakkali mutun sai ya ga cewa wannan dan daya ko diyan bi sai su zama mata sababin rishin samun arme me yasa rishin tawakkali ne so diyawa dan da ba naka bake tashi akan tarbiya gare shi yayi amfanin da zai amfani al'umma amfani wanda yake ba karami ba to wannan yana daga cikin babban wa'azin da zan mu doka Ibn al-Mulakin baban shi yara su tun yana karami sai shi mulakin mai karantar da yara ne sai ya almu ma'aihiyar shi da ya almu ma'aihiyar shi shi ya bashi tarbiyyar da yayi wannan ya kai ga wannan matsayi haka nan al-Imam Gundur shi ma agula ne na shu'uba Allah mu sharahama dukkan su kuma ga sun muna gani cikin asanid na hadisi suna ta wucewa kamar yadda muka faɗa wannan shine darasin mu na 70 zan mu tashi babu suturatul imam suturatu man khalafahu babe na gomiya tara kenan cikin kitabus sala al-imam al-bukhari ke cewa babu suturatul imam baban dake bayanin cewa suturatul imam suturatu man khalafahu ita ce suturar wanda ke bayan shi idan liman ya sanya sutura ana sallah kai ta wadatar maka hadisi na 403 haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shihab an ubaydullah ibn abdullah ibn utba an abdullah ibn abbas annahu qala yake cewa kenan nan gurin a cikin sanadin nan an saba ma abinda mutun zai sani abdullah ibn utba ibn mas'ud kullum mafi yawaicin hadisan shi daga kakan shi yake amsawa abdullah ibn mas'ud to yau ya saba hanya ya amso shi daga abdullah dan abbas annahu qala yana cewa aqbaltu raqiban ala himarin wa taranna fuskanto ina busa jakki atanin jakki macce maccen jakka ita yake ce ma atan wa ana yawma izin qarna hastul hitlam a lokacin nan na kusa mahwalki ma'ana na kusa balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi mina annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla a mina ila ghairi jidar ba wajen katanga ba katanga tsakanin shi da alqibla famararta bayna dayi ba adi saf sai na wuce ta gaban bangaren wani sahun dake bayan annabi na bi ta tsakanin wasu sahun fa nazalta sai na sabka wa arsaltul atana tarta sai na saki jakkan nan tana yin kiwo wa dakhaltu fi saf sai na shiga cikin sahu fa lam yunkir zalika alayya ahadun babu wani wanda ya mun inkari ba wani wanda ya mun musu wannan hadisi ne sananne hadisi na 404 haddathana ishaq قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء منزل الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد يا كسنتي idan ya huto ranar idi amara sai yayi umarni bil harba da al adda fatu da ubaina idahi akafa ta gaban shi fayusalli ilaiha yayi salla a wajen ta wannan suwara a mutane suna bayan shi wa kana yaf'alu zalika fi safar haka annabi yake aikata a cikin bulaguro famin samma takhazaha al-umara anan gurin ne saraki suka dauke ta suka riki sandan wannan a cikin bulaguro da annabi yake rike ta dan in yaje biyan bukata shi ya kafa ya sa mayahin shi ko kuma in zai salla ya kafa ta a matsayin suturaci tace annabi sallallahu alaihi wasallam yake rika sanda ko da yaushe yana tare da ita wanda sunna ce ta sarakai har zuwa yanzu hadisi na 409 حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه كون wanda muka yi magana yanzu ko شعبه بن الحجاج انا اون بن ابي جهيفه قال yake cewa sami'tu abi naji babana annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah salla bihim bil badaha yayi salla da su a gurin da ake cewa badaha wa baina yadayhi anaza a gaban shi akwai wata yar sanda az-zuhra raka'atayn yayi salla az-zuhra raka'a biyu az-zuhra wal asr raka'atayn yayi salla al-asr raka'a guda biyu tamurru bayna yadayhi al-mar'atu wal-himar gaban shi da jakki da macce da jakki suna wucewa ne saboda akwai abun nan ya sa sutura wannan hadisi guda uku sune al-imam al-bukhari ya kawo a cikin wannan guri hadisi na farko shine hadisin abdullah dan abbas wanda ya gabata da bayanan shi da sharhin shi duka cikin kitabul ilm cikin babu sima'us sagir wanda al-imam muslim ya huddo shi kenan ba buƙatar kawo bayani akan shi illa iyaka mahallu shahid a gurin shi kuma zahiri ne a cikin hadisin sai hadisi na bi hadisin dan ubar annabi yana huta ranar idi da wannan da maci da adda a kafata a gaban shi shi ma muslim ya huddo shi bukhari ya huddo shi cikin isha daga hanya ishaq wannan shine ishaq ibn mansur kamar yadda khalf ya bayyana cikin littafin shi al-adraf abu nu'aym al-asbahani Allah mashi rahama cikin littafin shi mustakhraj shi yace ishaq al-kausaj ne wanda ibn numayr ya rawaito shi daga ubaydullah daga nafi'u daga gare shi auza'i ya mushi mutaba'a amma auza'i daga nafi'u bai yadda ruwaya a cikin bukhari gabaki ɗaya banda wannan guri nan gurin ishaq malaman taqayidul muhammal suke amfani me ake cewa taqayidul muhammal kayyade abinda malami ya saki a sake kawai ce haddathana abdullah danwa na ina wanne abdullah suna da yawa ko kuma bukhari Allah mashi rahama ce haddathana muhammad wanne kawai bar shi haka ne kenan ya bar shi muhammalan ba tare da taqayidi ba to akwai littafin da ake cewa taqayidul muhammal shi yake mutaba akan wannan abubuwan duka ya tabbatar da cewa a guri kaza da Bukhari yace haddathana Muhammad shine Muhammad dan wane saboda dalili kaza ko kuma in yace haddathana Abdullah ko asarna Ishaq ga akwai Ishaq ibn Ibrahim akwai Ishaq al-Kausaji akwai Ishaq ibn Mansur dukkan su kuma yana ruwaya daga gare su kai tsaye al-Imam al-Bukhari malaman taqayidul muhammal suke tabbatar da wannan hadisi na uku shine hadisin Abi Juhaifa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan dukkan su suna nuni akan cewa suturar liman sutura ce ga wanda ke bayan shi wasu sun yi da'awar ijma'i ma akan haka kama al-Imam Ibn Battal a ƙarshen magana shi Ibn Battal yake cewa suturatu indal ulama usunnatun mandubun ilaiha malumun tarikuha sanya sutura a wajen malamai sunna ce wanda ana son ta mustahabbi ne kuma duk wanda ke barin sanya sutura abin zargi ne a cikin sallar shi qadi iyad yake cewa malamai sun yi sabani shin suturar liman sutura ce ga wanda ke bayan shi ko kuma suturar shi ce shi kadai suturar wanda ke bayan shi cewa suturar wanda ke bayan shi ne su kuma kawai sun dogara da ce wannan hadisan wanda suka ce wanda ke bayan shi suturar su ce Al-Imam Al-Abhari Allah ji kanshi da rahama yake cewa suturar mamu liman suturar liman kinshi mamun shi ce wanda ya bi ta gaban shi ba zai cutar da mamu ba dan saboda sallan mamu ta rataye da sallan liman kinsu babu sabani yace akan shar'antu wa sutura a gurin da ya kasance idza kana fi mawdi'il la ya'manu min al-murur babu sabani cewa sutura shar'antuwa ce ko da gurin da baka tunanin cewa wani zai wuce a cikin daji ba kowa sahara Allah ba tunanin wani zai zo bi ta gabanka amma dai sunna ce ka kafa ta ba dan saboda wucewar ba aka ce ayi ta dan saboda umumin hadisai ji al-Imam Ibn al-Mulakkil kuma dan saboda tana kare ganin mutun kai karan kanka tana da amfani gare ka ba dan mai wuciya ba zata hana ka wasiwasi da kallon wani abu daban idan ya kasance a cikin daji ne shin zai yi sallah ba tare da sutura ba Ibn al-Qasim malamin Malikiya yace ya halitta yi sallar shi ba tare da sutura ba ma'ana ba mustahabbancin ta bai kai ba a cikin gari dan saboda hadisin Abdullah dan Abbas Mutarrif da Ibn Majishun suka ce babu makawa sai ya sanya sutura kamar da ke cikin mudawwana da annawadir wa ziyadati litayin Ibn Abi Zaid al-Kairawani haka nan aka rawaito daga Aba da Salim da Qasim da Sha'abi da Hassan cewa sun kasance suna yin sallah a cikin sahara ba tare da sutura ba busu sa sutura kamar da ke cikin shimin musannaf na al-Imam Ibn Abi Shayba Allah mashi rahama Ibn al-Qassar babban malamin Malikiya ne yake cewa man qala innal himara yaqdau salat inna murura himara Abdullah kana khalf al-imam bayna yaday ba'd as-saf wanda suke cewa wanda suka tai akan cewa jaki in ya buta gaban sallah ya bata ta to sun tafi akan cewa ai shi wannan jakin ya bi ta gaban sallan mamu ne ba ta gaban liman ba da ta gaban sallan mamu ya bi sai kare sallah kenan wannan hadisin ba zai zama hujja a gari su ce ba hujja ne akan jaki bai kare sallah dan ba gaban annabi ya bi ba gaban sahu ya bi sahu ko da masu sahu ba an ce sallar su ta bace ba tunda ta allake take da liman abinda za a ma liman ya bata sallar shine zai bata tasu liman kuma sutura ne gare su su kuma liman sutura ne gare su amma yace wannan magana abun maijiyawa ce abun raddi ce bazzar yawo ruwaya cewa hatta da gaban annabi jakka wannan tabi kamar dake cikin musnadul bazzar hadisin abu dauda annal himara wal gulam yaqdaniha da jakki da yaro suna kare sallah yana cikin sunan abi dauda zan mutar da shi wahin jidda mai rauni ne sosai akan cewa ma an sallama sahihi ne to mansuhi ne da hadisin ibnu abbas dan saboda shi ya rawaito shi ne a Tabuka wannan hadisin kuma da muke magana akai a Hajjatul Wada akai wannan abu wannan qadiyar da akai ta Ibn Abbas ya Anas nake so ya saki jakka tana bin gaban sahu a Hajjatul Wada ne haji ta ban kwana kenan a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna shine tabbatacce wallazi zahaba ilaihi aksaru ahli al-Hijaz abinda mafi yawancin malaman Madina suka tafi cewa sallah babu abinda ke yanke ta kuma shine mazhabin malamai guda hudu Malik Abu Hanifa Shafi'i al-Imam Ahmad a cikin sunan Abi Dawud akwai abinda ke nuna cewa da jakki da kare suna kakkare sallah hadisi ne na 718 a cikin sunan Abi Dawud duk da sanadin shi ya kasance ba mai ƙarfi bane fa'idodin wannan hadisi sai hadisi ma umman hazal islam wa huwa ijma' wanda ya kai kusa da gab da balaga ya inganta da saurari hadisi kuma ibada shi gashi na Anas bai inganta ba yana cewa garna hajjatul ihtilam sani ha nabiyu sihatu ada'il kabir ingancin bada wata wannan tababba akan abin da ya jiyo yana yaro mutun yana yaro dan karami ya ji hadisi yana iya yin adakin shi a lokacin da ya girma matakar bai mance ba jawazu salatu ila al-harba halatin yin sallah zuwa ga mashi a kafas wannan ke so adda adamu qada'i salati bil himar sallah batta yankewa dan jikiya ta gabanta anna suturatul imam suturatul liman khalfahu kama yadda bukhari ya kulla babi cewa suturan mamu suturan mamu suturan liman ce liman ta wadata ya wadatar ma da mamu sai babi na 191 babu qadar kam yambagi an yakuna bainal musalli was sutura baban da ke bayanin daidai kamar kaka ya kamata ya kasance tsakanin mamu da ku tsakanin mai sallah da sutura me ya kamata ya kasance rance ka sa sutura a gabanka in kana sallah to sa tan tsakaninka da ita kamar wani kadari ya kamata a ce ya kai hadisi na 409 al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana amr ibn zurara qala akhbarana abdul aziz ibn abi hazim an abihi an sahal qala yake cewa kana bayna musalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarra sha ya kasance tsakanin yin sa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah da tsakanin katanga daidai gurgurdan abinda akuya tana iya wucewa annabi alaihi salatu wassalam a matsayin shi na liman gurin shi tsakanin shi da wannan kinshi inda in yayi sujada ake ni in yayi sujada haka gurin da zai bari tsakanin shi da katangar da ke gaban shi ta masallacin kamar daidai abinda dabba tana iya wuciya karamar dabba kinan guri ne ba mai yawa ba ba matsayawa sutura ake ba ba matsayawa ba suturan ne su zaka sa ta bai da zaka matsayi guri hadisi na gaba na 409 haddathana al-makki makki ibn ibrahim qala haddathana yazid ibn abi ubayd an salma salmat ibn al-aqwa sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa kana jidarul masjid inda al-minbar katanga ta masallaci ta kasance a wajen minbari ma kadatu salatu tajuzuha abinda akuya tana kusa da ta wuce gurin ma'ana kamar yadda ya gabata hadisan guda biyu dukkan su al-imam muslim ya huddo su na'am yawa shine yake so da anji wani yayi ya fahimci abin inda muka ji makki ibn ibrahim yazid ibn abi ubayd an salamat ibn al-aqwa sulasiyat ne kawo mutum uku tsakanin bukhari da annabi alayhi salatu wassalam hadisin nabi ma'ana hadisan duka guda biyu suna nuni akan cewa kusanta ga sutura abun so ne ka zo kusa da sutura ka ba ka sa ta nesa ba ibn al-qasim yake cewa daga malik Allah mushi rahama yace laysa min as-sawabi an yusalli bainahu wa bain sutrat safan bai kamata ba mutum ya kasance tsakanin shi da sallah tsakanin shi da suturar shi a samu kamar abin da zai kai sahu biyu ma'ana ta yi nesa da shi bai kamata ba kamar yadda al-imam ya kuddo shi a cikin an-nawadir wa ziyadat mai risala ibn al-munzir ya ruwaya daga malik annahu yubaidu an sutura wa in shakhsan zai yi nesa da sutura kamar daidai koda mutum ɗaya ne yace ayyuhal musalli ala tadri min sutura shin bazaka kusanta ba zuwa ga suturarka sai liman kin ma'ana ibn al-munzir ruwaya ya malik ne ya ga wani mai sallah yana sallah tsakanin shi da suturar shi akwai ƴar tazara tsakanin shi da suturar sai malik yace mishi ya kai mai sallan nan bazaka kusanci suturarka ba kai nesa da ita fa mashal imamu ilaiha sai liman yayi gaba zuwa ga sutura kuma katar yana karanta wannan aya wa allamaka malam ta kunta almu kana fadlullahi alayka azima kenan wannan ishara ce ga cewa shi liman kin bai san da wannan ba sai da al-imam malik ya gaya mushi wannan magana kuma sai ta yi kicibusu da yana karanta wannan aya mai girma yace abinda ke karfafa wannan abinda al-imam abu dauda ya huddo yake cewa an yi sabani cikin sanadin shi hadisin sahal ibn abi hasma marfu'i yake cewa idza sallaa ahadukum ila sutratin falyadun minha idan ɗayan ku yayi sallah zuwa ga sutura to ya kusance ta la ya kadau shaytanu alaihi salatuhu kada shaydan yanke mishi sallar shi hadisi ne da imamu ahmad da abu dauda da imamu nasa'i sun huddo shi haka nan kwatankwacin shi hadisin abi sa'id da abdullahi da ibn umar cikin musannaf na ibn abi sheba ibn battal yake cewa cikin hadisan wannan guda biyu na baban nan haza aqallu ma yakunu bainal musalli wa suturatuhu wannan shine mafi karancin abinda mai sallah ya kamata ya sa tsakanin shi da sutura mafi kuma shine abinda malaman fiqh suka tahi akai mafi yawaicin su wasu suka ce mafi karancin shi shine zira'i uku. Zira'i uku dan hadisin Bilal, Annabi alayhi salatu wassalam sallafa al-Ka'aba, yayi sallah ga Ka'aba, ja'ala bainahu wa bainal qibla qariban min salasati azhur, ya sanya tsakanin shi da al-Qibla kamar daidai gurgudan zira'i uku. Kenan wannan shi ya dan hiyawa, in aka sa zira'i uku ai ya wuce ma marra sha, ya wuce a ce daidai gurgudan abinda akuya zatta wuce. Wannan ita ce kuma magana ta al-Imamu Abada kuma Imamu Shafi'i mazhabin shi kenan, da al-Imamu Ahmad cewa a samu zira'i uku tsakanin mai sallah da suturar da ya sanya. Dawudi yake cewa aqallu min marrisha, mafi karancin shi shine, mafi karanci shine kamar yadda akuya tana iya wucewa. Abin da yayi wa aksaru salasatu azru, mafi yawancin shi kuma shine zira'i uku kenan, ba cin karo da juna tsakanin hadisin da kuma wancan hadisin. Wannan yana magana akan mafi karanci, wannan yana magana akan mafi yawanci. Sabi'i yake cewa ra'aytu Abdullah ibn Ma'akil, naga Abdullah ibn Ma'akil yana sallah tsakanin shi da al-Qibla zira'i guda uku. A cikin littafin Ibn Tina yace zira'i shidda kamata a sa. Na gani cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da sanadi kyakkyawa, amma ce wannan Ibn Battal yace wannan magana ta shuzuzi ce a wajen dukkan malaman fiqhu, ta saba ma hadisan da suka zo daga Annabi alayhi salatu wasalam. Daga ciki a magana, ma'ana magana Ibn Tina cewa zira'i shidda, zira'i shidda yayi nisa da yawa, yasa yace shuzuzi ne ya saba ma hadisi tabbatattu da kuma abin da ya tabbata daga wajen malaman fiqhu. Kana iza qama bainahu wa bainal qibla qadru mamarrasha, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda muka gani cikin wannan hadisi. A takaice dai shine kasance mafi karanci qadru mamarrasha, mafi yawanci kuma salasatu azru, zira'i guda uku. Babu na 192, babu salati ila al-harba, baban da ke bayanin sallah zuwa ga wannan adda. Hadisi na 498, haddathana musaddadun qala haddathana yahya an ubaydullah akhbarani nafi an abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu mai tsira da amincin Allah kana yurkazu lahu al-harba, ya kasance ana kafa mishi adda, fa yusalli ilaiha, sai yi sallah zuwa gare ta. Wannan hadisin shine hadisin da ya gabata, hadisi na 494. Kawai abinda nan Bukhari yake nihin shine cewa ya halitta yin kafa wannan zuwa ga sutura, a sanya adda a matsayin sutura. Kuma dalilin da yasa kafa mishi babe mai zaman kanshi, dan saboda yana so ya kawo shi ta wata hanyar daban, ba hanyar da ta gabata ba. Idan a hanyar da ta gabata da yana iya dunkule shi yayi babe guda mai tsawo har wannan ya shiga karkashi, to amma hadisin yake so, kamar yadda muka sani aiki ne yake na hadisi, sana'a hadisiya yake so ya bayyana. Babu na 193, babu salati ila al-anaza, baban da ke bayanin yin sallah zuwa ga el sanda. Hadisi na 499, haddathana Adam qala haddathana Shu'ba, Adam shine wa Adam ibn Abi Yas, haddathana Shu'ba qala haddathana Aun ibn Abi Juhayfa qala sami'tu Abi qala naji babana yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajira, annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto mana da garjin rana, lokacin da rana tayi zahi shine bil hajira. Fa uti bi wudu'in, sai aka zo mishi da ruwan arwalla, fata wada'a yayi arwalla, fa salla bina zuhra, yayi salla az-zuhra tare da mu, wal asr da salla al-asr, wa bayna yadayhi anaza, a gaban shi akwai wata yar sanda ya kafa, wal mar'atu wal himar, da mace da jakki, yamuruna min wara'iha, suna wuciya ta bayan wannan ki, ta bayan sutura, bayan sandar da aka kafa, ba ta gaban shi ba kenan. Yake nuna in ka sa sutura, abinda ke ya biyo ta bayan ka, wannan ba zai cutar da kai ba, kamar yadda zai zo a hadisi. Wa ma'ana hamlul anaza wal ma annahu kana yudimu tahara fi aksar ahwalihi, abinda yasa annabi yake dokan yar sandan nan da ruwa, ko da yaushe dan annabi ko da yaushe cikin tsarki yake cikin arwalla, sai ya kasance idan yayi tsarki to zai yi arwalla, mutukar yana da iko akan haka. Kuma shine abinda tunda Bilal ya bashi labari cewa abinda yasa Bilal ya shiga aljanna, sai ya ce duk in yayi tsarki sai yayi arwalla, tunda gana annabi shi ma alayhi salatu wasalam bai raguwa da arwalla, shi yasa ko bulaguro da sandar shi da ruwan arwalla. Falizanika kana yuhmalul ma, saboda haka ne annabi yake dokar ruwa da sandar shi cikin lokacin biyan bukatar shi, kuma da abun ruwan shi yana yawo da shi, dan saboda ita kanta arwallak wannan ce ibada ce. Wa fihi khidmatu sultan wal alim, a cikin hadisin mun fahimci yi ma malami ko kuma shugaba hidima, dan annabi alayhi salatu wassalam kai tsaye shugaba ne, kuma kai tsaye malamin su ne. ومذاهب الفقهاء المتقاربة في أقل ما يزيء المصلي من السترة مذهبهم معلمة سنة كسر جونة cikin abin da yake isarwa masallaci yin sutura fa kala malik ma'ana kaburin shi abin da yake abin nan kin zaka iya kafa shi ya tsaye maka matsayin sutura nan shine abin da bukhari yake as-salatu ila al-anaza kenan duk abin da yake girman wannan al-anaza kin ya halitta ai sutura da shi dan baka dauko baka matsantsiya dai ka kafa daga ci ita ci a matsayin sutura dan kaburin ta bai kai ba yace yuzuhu malik yake cewa yuzihi yana wadatar musu gilazun rum shine kaburin mashi wal asa da sanda kamar yadda muka gani a hadari ne ko gilazun rumhi to malik haka ya faɗa nassin magana shi yace wartifa'u zalika qadru izmu zira kuma tsawanta ya kasance daidai gurgudan zira'i in ta ka kafata tsawanta da ka kafata a ce ya kai kamar haka kada ya zamana dan abu ne gajeri kawai ka sa ya tsamana a matsayin sutura wala tafsiru salatu man salla ila ghayr sutura salla kuma batta baci ga duk wanda ya salla shi zuwa ga babu sutura bai sa ba duk da makaruhi ne wannan ita ce magana Shafi'i Abu Hanifa da Sauri suka ce innaha qadru mu'akhiratir rahal in ta kai daidai gurgudan karshen surdi bayan surdi tsawanta kuma kai kamar zira'i ta wadatar wannan ita ce magana Aba qadr mu'akhiratir rahal karshen surdi abinda mai raƙumi ko mai doki in ya hau iccen dake wangakin shi daga can bayan shi al-imamu al-auza'i shi ma ya faɗi irin wannan magana yace sai dai idan bai sa haddi ba ga zira'i dukkan su wannan suna halittar da mutun cewa yayi kurtu dan wanda suka ce ya halitta mutfali ya khudda khaddan yayi kurtu in bai samu abin yi ba su yin kurtun wannan hadisin bai inganta a gare su ba su tahi gare shi ba wala an ya'rudu al-asafil ard ko kuma ya bijirar da sanda akan ƙasa ba ya kafa ta ba haka kawai yadda ta haka akan ƙasa su a wajen su wannan ba ta yi ba sutura bace dole sai ya kafa ta banda auza'i da Shafi'i cikin mafi ingancin magana su cewa yace idza lam yajid shay'an yuqimahu bayna yadayhi ardahu wa salla idan bai samu abin da zai tsayi darba yayi tsaye to sai ya yadda shi yayi salla wa in lam yajid idan kuma bai samu ba sai yayi kurtu an rawaito irin wannan daga Sa'id ibn Jubair kuma ita ce magana Ahmad da Abu Saur a ciki akwai hadisin Abi Huraira cikin Abi Dauda yana daga ruwayi Abi Amr ibn Muhammad ibn Haris daga kakan shi daga Abi Huraira hadisi marfu'i wanda zan mutarda shi a Sunan Abi Daud Bahawi yake cewa babban malamin Hanafiya Allah mashi rahama ya mushkilul asar da sharhi ma'ani al asar da mai aqidatul Bahawiya الإمام الطهاوي الله مشرحه ما كتشى أبو أمر وجده مجهولان أبو أمر دكا كان شدك مجهولين وأن حديث معنا لم كتشى مترد أسنان أبي داود مالك دلي سكتشى الخط بعد الين حديث ين كرتو أن حديث كلياني وليس بشيء بقومي بني أو جم كما دجيت كم بدأ السنة إذا مدونا دمجمود المبنينا ابن قدامة وأصحهما في سترة المصلي حديث ابن أمر وأبي جهيفة وأنس suka ce mafi ingancin hadisi akan sha'anin sutura hadisin Ibn Umar da hadisin Abi Juhaifa da hadisin Anas bayan su babu wani hadisin da ya inganta inji al-Imam Malik Allah mashi rahama babu na gumiya tara da hudu babu suturatu bi makka wa ghairiha babun dake bayanin yin sutura a garin makka da ma wani gurin da ba ita ba hadisi na 501 to ina muka yana 500 to ban makaranta shi ba ko yauwa na gani ban je ba mu ambace 500 hadisi na 500 daidai haddathana Muhammad ibn Hatim ibn Bazi haddathana Shazan an Shu'ba an Ata ibn Abi Maimuna qala sami'tu Anas ibn Malik naji ana da san Malik kala yana cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kharaja li hajatihi idan zai huta zuwa ga bukatar shi ya zo da lafazin kana li yufidu takrar dan ya nuna cewa halin Annabi ne kullun haka nan yake yace tabi'tuhu sai in bi shi ana wa gulamu da ni da wani yaro wa ma ana ukaza tare da mu akwai wata el sanda har ukaza ita ce sanda irin ta sarakai wanda a karshen ta akwai shi yasa mai umdatul ahkam a karshe ce asan alaihi zujjun sanda ce wadda karshen ta akwai tankwasa irin ta sarakai yace au asan ko kuma wata sanda au ana za ko kuma el sanda duka dai abu ɗaya ne ita wannan sanda ce wacce kuma mai tankwasa wa ma'ana idawa tare da mu akwai makayi al idawa ita ce ina'un min jild kamar yadda shi ma mai umdatul ahkam ya fassara shi makayi ne amma na fata shi yake cewa idawa fa iza faraga min hajatihi idan ya gama daga bukatar shi na walnahul idawa sai mu beka mishi wannan abun makayin ruwan nashi shine hadisin muka yi mun yi sharhin shi amma ba mu karanto shi ba mun yi bayanin dalilin da yasa annabi yake huta dajin da ruwa dan saboda kiyayewa akan dawama akan arwalla da dawama akan tsarki ruwa mu ga mun kai yau da gobe har mun kai hadisi na 500 wanda yake nuna mana cewa ko ma menene ko min yawan aiki kwanci ne bai so indai ana yin shi ko mun kadan kadan zaka ga wata ran an yi abin da ba a tunani yanzu a darasi na 70 ne mun yi hadisi 500 wanda sahih bukhari ko yana da hadisi 7562 babu a tsarin da zuwan gakin mu nan wanda muke tahiya akan shi wanda yake nuna mana an aka kasa a wannan adadin aka kasa shi guda 15 yanzu mun doki daya ne in aka kasa guda 15 mun doki daya in kuma Allah ya sa muka doki aka meke daidai hashashe daidai gurguru darasi in haka aka tahi kamar yadda in aka ce misali a darasi 70 mun samu hadisi 500 kene yake nuna mana a darasi al-sahin da ne darasi 980 zan mu kare shi darasi 20 na wannan aiki ne wanda ba aiki ne wanda ibada ce kawai ake daukan shi ba kamar karatu wannan da kawai in yi yau in tahiyata Shazan suna ne Shazan sunan shi ne kan haka nan babu sutratu bi makkah wa ghayriha haddathana sulaiman ibn harb haddathana shu'ba an al-hakam an abi juhaifa qala yake cewa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajira annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto da garjin rana lokacin da rana tana tsananin zahi kamar shabi haka fa salla bil badaha yayi sallah a gurin da ake cewa al badaha ya sallaci az-zuhra wal asr rak'ataini az-zuhr da al-asr rak'a guda biyu wa nasaba bayna yadayhi anaza ya kafa yar sanda a gaban shi wa tawadda a yayi arwalla faja'al an-nasu yatamassahuna bi wudu'ihi sai mutane suka fara suna ta shahar ruwan arwallan na annabi alayhi salatu wassalam wannan hadisi ya gabata hadisi na 187 ne muka yi shi babu istimal fadl wudu'in nas babun aiki da amfani da sauran ruwan mutane ma'ana sutura ga mai sallah shine raddul maru bayna yadai tamai da wanda ke zai wuce gabanka duk wanda yayi sallah a cikin guri yalwatacce mustahabi ne gare shi yayi sallah zuwa ga sutura a makka ne ko a waninta sai wanda yayi sallah a masallacin makka kusa da alqibla ta yadda babu yadda za a yi mutun ya wuce ga ta alqibla ce ka sa ga kai ga ita ka'aba ce babu zancen ka sa wata sutura fala yahtaju ila sutura a wannan lokaci ba zai buƙaci sutura ba dan saboda alqibla ta shi ita ce sanya a gaba idan yayi sallah a cikin ƙarshen masallaci ta yadda mai wucewa yana iya wucewa ta gaban shi ko cikin sauraren gurare ka to kuma gurin hukuncin makka ya zama kamar sauraren gurare ne mutum yayi sallah ba tare da gurin ba wani dutse ba ko makamancin wannan to wannan ya kamata gare shi ya sanya sutura a gaban shi ta hana mai wucewa a gaban shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a badaha zuwa ga anaza badaha wajen makka ne haka nan hukuncin mutanen makka su ma in ya kasance a cikin guri ne suke ba gaban Ka'aba ba irin na kowa haka nan zasu sa shine abin da Imam al-Bukhari yake son bayyanawa lam yufasila sahabuna fi tahrimil burur bayna al-musalli ila al-Ka'aba wa bayna al-Ta'ib waqt farq ghayra zalika lil haja ilayhi bal ahaq ba'd al-Hanabila al-Haram bi Makkah fi adam karahiyat al-murur abinda yasa yace wasu daga cikin malaman Shafi'iyya basu bambance ba tsakanin haramcin wucewa gaban mai sallah sawa'un a Ka'aba ne ko a Ta'if ko a wani guri wasu kuma sun tahi akan cewa an a Makka ne an yi gafara ga wanda ya wuce gaban mai sallah shi yasa Bukhari yake son nuna cewa ba haka nan bane ya kafa babi a kulla babi akan mas'alar babi na 195 babu salati ulul usduwana baban dake bayanin sallah zuwa ga gimshiki al usduwana shine gimshiki wa qala umar yake cewa al musalluna ahqqu bis sawari masu sallah su suka yi cancanta game da gimshiki min al-mutahaddisina ilaiha gami da masu zance a cikin masallaci ga gimshiki a kahe to masu sallah su suka yi cancanta an kuna hira wani zo zai sallah ku gusa ku bara mishi gurin shi yayi cancanta shi gami da ku wara'a umar rajulan umar ya ga wani mutum yusalli bayna usduwana tayni yana sallah tsakanin gimshiki guda biyu fa adanahu ila sariyatin sai kusantar da shi zuwa ga gimshiki guda fa qala sai ce mishi salli ilaiha kai salla zuwa ga wannan gimshiki wannan asar a cikin wannan mutum da aka rihe a mubham malamai sun bayyana cewa shine qurra abu muawiya ibn qurra kamar yadda aka rawaito shi da kanshi ya ambata cewa umar ya ganni ina salla tsakanin gimshiki guda bi har zuwa karshen abin da ya fada hadisi na 502 حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي ما أسلمة بن الأقوى فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف ناكسنتي إن زواما سلمة بن الأقوى سيصلى أغورين جمشيكي التي عند المصحف ودكي غورين مصحفي فقلت سينت جمشي يا أبا مسلم يا كي أبا مسلم أرات ترهر راس لا تشم بك كردادا صلى عند هذه الأسطوانة أغورين ونن جمشيكي قال سيتي فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهرى الصلاة يتهرى الصلاة عندها النبي صلى الله عليه وسلم نجا ينا ينا كردادا صلى أو أن نقول عندك جيناي ينام بعضن تشان توا ينام هذا كاي كذا حديث ندري وأن شيما سلاسياتني كما تهنير التوجه شين مكي بن إبراهيم كما يدمك هذا سلاسيات إشرن دأكل يتشكين على جامع الصحيح ما في يوي تنسى دع مكي بن إبراهيم دع يزيد بن أبي أبيد دع سلمة بن الأقوى wannan guda ukun kawai tsakanin sa da Bukhari hadisi na 503 haddathana kabisa qala haddathana sufyan an amr ibn amir an anas qala yake cewa ra'aytu kibar ashabin nabi naga manyan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari suna gaugawa zuwa ga gurin wannan gimshiki inda almagribu lokacin magriba wazada shu'uba shu'uba ya kara daga amr daga anas yace hatta ya kharujun nabi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu ma'ana hadisin da ke nuna cewa suna fuskanta wannan in an kira sallan magriba kafin annabi ya huto su wannan nafila guda biyu da suke sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib shine yake nuni zuwa gare shi wannan ɗaya ne daga cikin sulasiyat na al-Imam al-Bukhari wanda Muslim shi ma ya huddo shi amma da lafazin yusalli wara as-sunduq yana salla bayan wani sunduki sundukin da aka sa mushafi ma'ana a ciki a cikin wata ruwaya yake cewa kana taharra makalan mushafi yusabbihu bihi yana kirdadan gurin mushafi inda yake sai yayi salla a gurin wanda Muslim ya huddo shi wa fihi anna al-ustwana suturatun a ciki akwai cewa gimshikin dake cikin masallaci shi kanshi mutun yayi salla bayan shi sutura ne kuma shi yayi cancanta ma gami da kasa wata sanda masallacin in akwai gimshiki cewa gimshiki ya kamata ya kasance gabanka ne ba hurarka ba kada ka sanya shi hura ta yadda zaka bata sahu kuma kai bai kasance maka sutura ba ka sanya shi yadda zai zama mai maka sutura abinda kuma ke cikin hadisi na biyu mas'ala ce wanda an yi sabani akan ta mas'ala ta dan saboda kamar yadda muka yi nuni hadisin nabi ce yabtadiruna sawari inda al-magribi shine suna gaugawa kowa ya je ya samu gimshiki ya yi sashi sutura ya yi sallah wannan sallar raka'a bi ce wanda an yi kiran sallar magriba kahin liman yazo to shine malai ce Allah mashi rahama malamai sun yi sabani akan ta shine mustahabbancin yin sallar raka'a bi kahin magriba an yi sabani akan ta sabani ce wanda ke cikin littattafan malamai na fiqihu jama'a da dama cikin sahabbai sun so wannan raka'a guda bi kahin magriba sun ga cewa mustahabbi ce daga cikin su akwai Ahmad da Ishaq da malaman zahiriya malaman Shafi'iyya kuma suka ce mafi inganci a wajen mu shine wannan magana duk da shahararren abu a cikin mazhabin Shafi'iyya shine rishin yin ta kuma shine abinda malamai khulafa'ul arba'a suka tahi ma'ana mustahab cewa mustahabbi ce da jama'a da dama daga cikin sahabbai da Malik da Abu Hanifa Nakhai Ibrahim an-Nakhai yake cewa bid'a ce kamar da ke cikin al-Muguni hujjar wanda suka hana hujjoji wanda suka hana daya daga cikin su akwai hadisin Buraida wanda marfu'i ne yake cewa baina kullu azanaini salatu illa al-maghrib tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah akwai nafila sai magriba ita ce tsakanin kiran sallah ta da wannan kenan an hudda wanda bazar ya huddo shi cikin kasful astar amma yace ba wanda muka sani yana rawaito hadisin nan sai Buraida kuma ba wanda ya rawaito shi sai Hayyan Hayyan ko mashahuri ne bayyada lahi kamar yadda Dara Kudini yayin nuni da Ibn al-Jawzi ya kashi cikin hadisan ƙarya yace bai inganta ba Ali al-Falla sai yake cewa kana Hayyanu kazzaban Hayyan ta taccen makaryaci ne kuma shi Yahudu wannan riwaya haka Albani yayin nuni akan rauninta cewa illa al-maghrib hadisin haya inganta da cewa bayna kullu azanaini salatun amma cewa illa al-maghrib shine hadisin ƙarya cikin shi akwai Hayyan ibn Ubaydullah ibn Hazm yace in farada biha huwa majhul, shi ya kadaita da wannan ruwaya Hayyan kuma majhuli ne, kamar yadda ke cikin Al-Muhalla na Ibn Hazm Allah mushi rahama. Sahihi shine hadisin Abdullah ibn Bureda shine cewa baina kullu azanin salatul liman sha'a, sallah kanin sallah kiran sallah da kowace iqama akwai sallar nafila ga wanda ya so. Ibn Baziza Allah mushi rahama mai sharhin Bukhari ne yayi da awa cewa jahiltar ruwaya wannan ruwaya sahihi yace. Na biyu, abinda Ibrahim an-Nakhai ya ambata wanda wasu malamai sun tahi akan haka nan, cewa Abubakar da Umar da Usman basu kasance suna sallatar wannan sallah ba, kamar da Abdurrazzaq ya hudo cikin musannaf, amma ruwaya shi munqadi'a ce, kamar da Ibn Hazm Allah mushi rahama ya faɗa. Dan Ibrahim bai gamu da ɗaya ko ɗaya ba cikin khulafa'ul arba'a, kinkenan yace basu yi ruwaya shi munqadi'a ce, ba za a amshe ta ba, ba za ta karo da sahihiya ba a amshe ta. Shi ko ya wuce can baya cewa suna cikin wanda suke yi. Walam yulad illa ba'da qatl Usman bi sanatayn, ba aihi Ibrahim an-Nakhai ba sai bayan mutuwa Usman da shekara biyu, kenan cewa busu kaza in ya fadi munqadi ya ce, inde ba ya wace ba wane ba shi labari kuma bai fada ba. Na uku, abinda daga Abi Shu'aib ya rawato daga Dawus yace an tambayi Ibn Umar gami da raka'a bi kahin magarba, yace ban ga wani ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata ta, yace wannan shi ma bai inganta ba kamar yadda Ibn Hazm ya yi nuni cikin Al-Muhalla bil Asar, dan an rawato shi daga Abi Shu'aib ko Shu'aib, shi kuma bai gamu da ko ɗaya daga cikin su ba. Na hudu, cewa mustahabbi ce idan yu'addi anna istihbabuha yu'addi, cewa mustahabbancin ta yana badawa zuwa ga mutum ya jinkirta magruba gami da lokacin ta, ma'ana in aka ce an shar'anta ta kowa sai ya tayinta sallar magruba ta lokacin ta ya wuce. Ibn Abi Su, ma'ana hujjojin wanda suka ce ba a yin ta ne ba shari'a bace, Ibn Abi Sufra yake cewa sallata ana sallata ta ne a harkon musulunci dan ya bayyana lokacin huta boyewar shafaki, sannan sai aka lazumta wa mutane su yi gaugawa zuwa ga magruba dan ka ai jinkiri zuwa ga lokacin magruba, kenan shi yana ganin cewa da can ana yin ta, amma mansufi ya ce. Ibn al-Arabi al-Maliki Allah mushi rahama ce sahabbai sun yi sabani akan ta, bayan su babu wanda ya aikata ta, hujja wanda suka so ta, wannan hujja wanda suka ce ba a yi ne, sai hujja kuma wanda suka ce mustahabbi ce, shine hadisin da ya gabata baina kullu azanin salat, abinda ake nihi tsakanin kiran sallah da iqama akwai sallar nafila. A cikin wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallu qabla al-maghrib raka'atayn, ku yi sallah kafin magruba raka'a guda biyu, a fada ta uku sai ce liman sha'a, yace karahiyata an yattakhizaha an-nas sunna, gudun kan mutane su rike ta cewa dole ne, yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce liman sha'a. Zai zo cikin as-sahih hadisin Marsad ibn Abdullah al-Yazani yace nazo mai Uqbah ibn Amir sai nace mishi ala ujibuka min Abi Tamim, bakka mamakin Abi Tamim yana sallah raka'a bi kahin magruba, sai Uqbah ya ce haka muke aikata zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai me ya hana ka yanzu kai, sai yace mishi shagali ya hana ni ba dan bata shar'antu ba. Ibn Hazm yake cewa an rawato daga Abdurrahman ibn Mahdi da Abdurrazzaq dukkan su daga Sufyan as-Sauri daga Asim ibn Bahdala daga Zurr ibn Hubaysh cewa shi ya ga Abdurrahman ibn Auf da Ubay ibn Ka'ab suna sallar raka'o innan guda bi kahin magruba, kamar da ke cikin musannaf na Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba, wanda Hammad ya rawato shi daga Asim da Ziyada cewa la yad'aniha busu baranta ma kullun hi sun yi. Daga Ma'amar daga Zuhuri daga Anas yake cewa kana yusalli raka'atayn qabla salatil maghrib, yana sallah raka'a biyu kafin sallar magruba, kamar yadda Ibn Nasr ya kawo cikin Muftasar ginshi da Qiyamul Layl. Daga Zuguban Maula Abi Habib ibn Maslama yake cewa naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yahubuna ila raka'atayn ashabun nabi, kai naga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zabura zuwa ga raka'a biyu kafin magruba kamar yadda suke zabura zuwa ga sallar farilla. Asar ginshi yana cikin musannaf na Abdurrazzaq. An rawaito daga Waki'u daga Sa'id ibn Abi Aruba daga Qatada daga Sa'id ibn Musayyib yake cewa ma ra'aytu faqihan yusalli raka'atayn qabla al-maghrib illa Sa'ad ibn Malik, yani Sa'ad ibn Abi Waqqas, yace ban ga wani malamin fiqihu yana sallar raka'a guda bi kafin magruba sai Sa'ad ibn Abi Waqqas, kamar da ke cikin Qiyamul Layl na Ibn Nasr. Daga Jabir yake cewa annahu kana yusallihuma, Jabir ma ya kasance yana sallatar su. Daga Rashid ibn Yazar yake cewa na shaida akan mutum biyar daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna daga cikin ashabu shajara masu daraja, yace suna sallar raka'a bi kahin magruba. Al-Hakam ibn Utba yake cewa daga Ibn Abi Layla sun kasance suna sallata ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga Yazid ibn Ibrahim yake cewa naji Hasan al-Basri an tambaye shi game da raka'a bi kahin magruba, yace abu ne masu kyau guda biyu suna burge ni sosai ga duk wanda yake yin su dan Allah. Daga cikin fa'idodin shi Ibn Hibban ya rawaito cikin sahihin shi
cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kahin magruba raka'a biyu ana ukun sai yace liman sha'a dan gudun kan mutane su rike ta a matsayin sunna ma'ana a matsayin wata sunna ce mai karhi wanda su dauka cewa tilas ne kamar yake cikin sahih ibn hibban a takaice magana cewa wanda suka fai akan shar'antuwar ta ita ce magana mai inganci amma kuma ba dole bace sallah ce wanda take mustahabi kamar sauran mustahabbobin sallah dan saboda me yene sa an hana yin sallah tsakanin daga al'asar zuwa haduwar rana in ku aka ce an yi kiran sallah magruba ai zancan haduwar rana ta fada an kare babu zancan abinda ake tsoron cewa ai sallah bai ne karnai shaydan tsakanin rana ta ji haduwa ai sallah kamar ana ma kahon shaydan ne to rana ta riga ta fada tana fada shikenan ai haramci ya kawar babu na 196 babu salatu bainas sawari fi ghairi jama'a da hadisi ɗaya ne bukhari yake maimaitawa baban da ke bayanin sallah tsakanin gimshiki guda biyu cikin ba cikin jama'a ba ma'ana mai sallah shi ɗaya hadisi na 504 haddathana musa bin isma'il haddathana juwairiyya annafi an ibn umar qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam baita annabi ya shigo daki ma'ana shine ka'aba daki sananne shi yasa aka shi da ma'arifa wa usama ibn zaid da usama dan zaid masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wa usman ibn talha wa bilal da wannan sahabban guda biyu fa dala sai annabi ya tsawaita summa kharaja sannan sai ya huto wa kuntu awwalun nas dakhala ala asrihi sine hunine halkon mutanen da suka shigo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu bilal sai na tambayi bilal aina salla annabi ina yi salla da ya shiga ka'aba kala sai yace bainal amudain al-muqaddamaini tsakanin gimshikan nan guda biyu da suke can gaba hadisi na 205 haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an nafi ana abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba wa usama ibn zaid da usama dan zaid da bilal wa usman ibn talha al-hajabi fa aglaqaha alayhi wa makasa fiha sai ya rihe kuma ya tsaya a ciki ya gabata bayanin cewa rihewa dan kan mutane su mishi cincirin don sun san annabi yana ciki fa sa'artu bilalan hina kharaja sai na tambayi bilal lokacin da ya fito ma sana annabi sallallahu alaihi wasallam mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kala sai ce ja'ala amudan an yasarihi ya zanyi gimshiki guda ɗaya daga hagumkin shi wa amudan an yamini ya sanya gimshiki ɗaya kuma daga damashi wa salasatu amida wara'ahu gimshiki guda uku kuma a bayan shi wa kana albayti wa mayzin ala sittati amuda ka'aba ku aran nan tana da gimshiki guda shidda summa salla sannan sai yayi salla wa qala lana isma'il yake ce mana yace haddathani malik wa ana isma'il ne nan ibnu ukhti imam malik isma'il ibn abi wais haddathani malik wa qala amudaina an yamini yace gimshiki guda biyu yasa a damashi wannan hadisin yana nuna abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla babi akan shine as-salatu bainas sawari fi ghairi jama'a nan annabi alayhi salatu wassalam ba cikin jami'i bane sallah ce ta shi ɗaya yayi kuma ta nafila ce gashi sai sa nan gimshiki guda biyu a tsakanin shi yake nuna halaccin yin haka nan kin shine abinda al-Imam al-Bukhari yake nihin ya kulla baban wannan akan shi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gafara ta'kaitattar hikaya da zan mu karanta al-imam al-qurtubi a cikin at-tazkira fi ahwal al-mauta wa umur al-akhirah ya kullu babi babu ma yatubu al-mayyit ila qabrihi wa ba'da mautihi wa ma yabqa ma'ahu fihi baban da ke bayanin abin da ke bin mamaci zuwa ga kabarin shi bayan mutuwar shi da ma kuma abin da zai wanzu ya tsaya tare da shi anan bashar ibn galib Allah mushi rahama yake cewa ra'aytu rabi'atul adawiyya naga rabi'atul adawiyya yani al-abida babban mai bautar Allah nan filma na mu cikin barci wa kuntu kasirar du'a ilaha na kasance mai yawan yi mata addu'a ne dan saboda dabi'a ce ta magabata yi ma magabata addu'a kamar yadda Allah ya yi umarni cikin suratul mutahana dukkan wanda yazo bayan magabata abinda zai ma magabatan shi shine addu'a shi yasa kuga duk lokacin da muka ambaci magabatan mu na musulunci muna kokarin yi musu addu'a abinda yake wajibi gare ku shine cewa amin duk lokacin da aka ambaci wani magabaci an ce rahimahullahu ko Allah ji kanshi shine kace amin dan kai ma ka shiga cikin yi mushi addu'a wanda umarni ne na Allah cewa wanda suka zo baya suna neman gafara ga wanda suka gabata kuma magabatan mu kamar wannan babu abinda ke tsakanin mu da su sai addu'a alherin da suka kawo mu na wannan musulunci yace na kasance Rabi'atul Adawiya ni mai yawan addu'a ne gare ta fa qala li sai yace mini ya bashar qalat li kai tace mini da na ganta a mahalki tace ya bashar hadiyatuka ta atina fi azbaqin min nur alaiha manadilul harir kyautar da kake yi mana bashar bin galib kullun tana ta zo mana a cikin akushi na haske wanda tana lullube da kyalle na alhariri wa hakaza bashar du'a almu'minin alahya bashar kwatatace kuma ya kai bashar haka ne addu'ar mummune ga baki daya masu rai idan sun yi wa matattunsu addu'a haka take zo musu a cikin kyalle mai kyau na alhariri da kuma akushi wanda yake na haske fasujiba lahum sai a amsa musu yuqalu sai a ce hazi hadiyatu fulanin ilayk tashuwa na wannan garawa na ce kyautawa na ce ya aiko maka ya gabata a cikin baban abin da wadatar mana irin wannan ya kawo hikayoyin da sun gabata masu yawa cewa duk lokacin da wani mamaci ya gabata ka kebance ana so dukkan wanda ya kasance dan uwanka ne ko kuma wani aminin ka ne ko kuma ka kebance shi lokacin da zaka yi addu'a Allah mishi rahama Allah mishi jin kai kai mishi addu'o'i na alkhairi kada ya zamana kawai kanka ka sani in ka wannan shi kanshi mabudin karbawa ne ima ɗan uwanka addu'a matattu da wanda suka ka sani da ma wanda baka sani ba bayan ka kebance su wanda ka sani kuma kama jama'an mummune da musulmai ga baki daya addu'a wannan yana da cikin mabudin ijaba wanda kana nuna ma Allah cewa kai ihtimami ka kula da ɗan uwanka ka san da su cewa mummunai kamar mutun ɗaya ne ka dauki wannan wasiyar ta Allah ba ka zo ba irin na lamarin duniya ne in ka je roko kawai kanka ka sani in ka je wajen neman kuɗi wajen wani alhaji ko wajen wani wannan baka ce ba alhaji a bani shi ka biyar kuma jama'a garin ma duk a basu baka yi ba haka na to wannan a cikin duniya ne ba a haka na amma shi Allah abin da yake so in ka je wajen shi ka ce ya baka kuma ƴan uwana ma a basu shi yake nuna mishi cewa ka kula da su kuma ka cika mummuni na gari mabudin ijaba ne yi ma ƴan uwa musulmi magabata addu'a da ma wanda suke raye gabaki daya shi yasa duk lokacin da kai musu addu'a ko ma'aihi ko wannan zai kasance Allah madaukin sarki ya tattara abun ya ce to ta shiga kyautawa na tazo kuma yayi horin ciki da ita ya ji dadi a sa ta cikin abun gakin shi kuma ya gabata ma shi littafin tazkira ya nuna cewa dukkan ma'aihin da ya bar diya ko ya bar duk aikin alherin da suke yi in an yi budget in shirye da za a da marece za a kai azbihi an biya ma ubansa ya gani in aikin alheri ne ka bar shi yana karatun qur'ani yana ayyuka duk lokacin da duk alhamis da litinin da za a kai ayyuka sai an kai ma ma'aikinka ya gani ya yi horin ciki in asha ce ka bar shi yana ta kwallo da kidi da rawa in an gama ita za a biya ce ga aikin danka yayi bakin ciki yayi zub da hawaye ya alahira kuma kowa yana ganin shi cikin jama'a kenan mutun ya bar ba dan shi tarbiya ta gari samun hutun shi ne hatta a cikin kabarin shi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.